الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 17 ga watan Zulqa'ada shekara ta 1434 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma wanda ya dace ma 22 ga watan 9 shekara ta 2013 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala darasi da ya gabata mun gama baban da ke bayani game da tunanin mutuwa da takaita guri kafin darasi na yau muna da tambayoyi guda biyu tambaya ta farko dan uwa ke cewa kai ne kake bin limami idan yayi sallama biyu kakan iya yin daya ko in yayi daya kakan iya yin biyu a takaice kwarai da gaske yin haka ya halatta domin sallama kala hudu ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yafi yawaitawa shine a damarsa yakan ce assalamu alaikum wa rahmatullah sannan a hagun ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah wannan kenan nau'i na farko wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya cika yawaitawa nau'i na biyu a damarsa yakan ce assalamu alaikum wa rahmatullah a hagunkinsa sai ya ce assalamu alaikum ba tare da dada wa rahmatullah nau'i na uku a damarsa yakan ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a hagunkinsa sai ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah nau'i na ƙarshe yakan ce assalamu alaikum a damarsa kawai ba tare da dada wa rahmatullah to dan haka in sunna take diddugu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to iya abinda ake bukata cancanzawa yau da gobe da wanda yayi sallama biyu ɗaya a dama ɗaya a hauni da wanda yayi sallama ɗaya a damarsa gaba ɗaya kowa yayi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin abu ne wanda yake tabbatacce Allah a dan yi hakuri kadan an gane ku sauraro ake bukatar ayi domin ana daukan hankali a irin haka tambaya ta biyu shine dan uwa yake cewa malami ne kuka gayyace shi ya raba muku gado shin ya halatta ku dauki wani abu ku bashi sai mu ce ya wuce matsayin cewa ya halatta iya abin da ya dace ku dau wani abu ku bashi saboda kyautatawa ce ya muku duk wanda ya kyautata muku abinda ake bukata ku sakauta masa akan kyautatawar da yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa man asda ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta taraw an qad kafa'tumuhu aw kama qala manzon Allah ya ce duk wanda ya kyautata muku manzon Allah ya ce ku sakauta masa idan ba ku da abin da za ku sakauta masa manzon Allah ya ce ku yi masa addu'a har ku ga cewa kun sakauta masa akan wannan addu'a da kuka masa an gane ku kasancewar wannan aiki ne na musamman ya zoye muku, inda a ce fatawa ce kuka nema, alaga ta malam mutum ne ya mutu, ya bar ƴaƴa, ya bar mata, ya bar uwa, ya bar uba, ya bar yayyu da kannu, wa yake da kaso, wane ne ba shi da kaso, menene iya abin da yake gada? Idan fatawa ce ya muku, to ita wannan fatawa fi sabilillahi ake buƙatar malami yayi ta ba tare da sai an ba shi wani abu ba. An gane ku? Idan aka tambaye ka mas'ala ta addini, kana da masaniya akan wannan mas'ala, to haƙƙi ne na Allah a kanka, amana ce ta ilimi, ka ba da wannan fatawa kamar yadda take. Kamar yadda manzannin Allah subhanahu wa ta'ala, saƙon da Allah ya turo su da shi na manzanci, na karantar da al'umma, ba sa tambayar lada akan wannan saƙo na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Amma wannan kasancewar ya zo ya raba muku gado, wannan aiki ne wanda yake na musamman. Ai da kunya ya zo ya raba muku dukiya, ku kyale shi ya tashi daidai da dala, ba ku ba shi ba. In kun ba shi, in ya ga dama yakan iya cewa a ku bari, ni na muku ne saboda Allah, ba na bukatar wani abu, wannan aiki na muku saboda Allah, ina neman sakamako a wajen Ubangiji na. Kuma in ya ga dama sai ya amsa. Kuma yakan iya cewa kaza za ku bani, an gane ku? Kaza za ku bani in raba muku wannan gado, saboda aiki ne wanda yake na musamman. Duk da cewa abu ne wanda yake ya shahara cewa malaman da suke raba gado, in sun raba miliyan guda suna da jikka ɗari, in miliyan goma suka raba suna da miliyan guda, wannan ba shi da asali a karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, cewa malamin da ya raba gado yana da ushiri. Shi dai abinda aka fi so a nan, kasancewar a yi fi sabilillahi, kar a matsa ma mutane, kar a kware su. Iya abinda suka ɗauka suka baka, in ka ga dama ka amsa, in ka ga dama ka bara musu, ka yafi musu, ka bar musu saboda Allah. An gane ku? Ka bar musu saboda Allah. Amma maganar cewa malamin da ya raba gado yana da ushiri, wannan ba shi da asali a karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kai ba ma malamai ba, hatta da sarakuna suna da ushiri a cikin wannan. Wanda in gona ce sai sun yi taki, sun hudda wuri wanda yake mai kyau, shi ne nasu. Sannan kuma daga baya a raba ma magada, har ma wani lokaci sukan fi magada yawan kaso a cikin abin da suka raba na gado. An gane ku? Kenan anan ya halatta a ɗauki wani abu a bashi a matsayin kyautatawa akan aikin da ya muku. Kenan anan in ya karɓa ya yi daidai, in ya bara muku wannan ma ya yi daidai, ba laifi ba ne ba. قال المصنف رحمه الله تعالى باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر مالن الله يجي كانسا كي تشوا wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na mustahabbancin ziyarar makabarta amma ga mazaje, kamar yadda shi malam ya faɗa. Wa ma yaquluhu zair, da abin da ya dace wato mai ziyarar makabarta ya faɗa, ma'ana na addu'a. Abin da muke so mu gane shi wannan babi yana da gaba biyu. Gaba ta farko cewa ziyarar makabarta sunna ce mustahabba, illa kasancewar malam ya keɓance ta ga mazaje banda mata. Bayani zai zo akan wannan matsala. Sai ce wa ma yaquluhu zair, gaba ta biyu, da abin da ya dace shi mai ziyara ya faɗa na addu'a. Yanda ziyarar makabarta ibada ce wadda Allah ya shar'anta mana, to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai bar mu karazibi in mun ziyarci makabarta. Haka nan ya koya mana ga addu'ar da ta dace mu yi, kamar yadda za mu gani a ƙarƙashin wannan babi insha Allahu ta'ala. Wannan gaba da malam ya ce lirrijali, ga maza kadai, wannan kifin cewa da malam yayi game da cewa ziyaran makabarta ta takaita ga maza banda mata babu wani dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko a alqur'ani wanda yake banci ziyaran makabarta ga maza banda mata domin dalilai sun wuce alissafa waɗanda suke tabbatar da cewa ziyaran makabarta ibada ce ta musamman. Wato saboda dalilai waɗanda suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke nuna ziyaran makabarta ba bambanci tsakanin maza da mata, yanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shar'anta ma maza akan harshen manzansa, wato haka su ma mata. Dalili na farko shine gamammiyar fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin da zamu iske, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tuzakkirukum al-akhirah. Manzon Allah yake cewa na kasance na hane ku wato game da ziyaran makabarta. Wannan kenan a farkon musulunci, ba dan komai ba, saboda kasancewar akwai burbudin maguzanci wato a cikin jama'a ta muminai, ba su jima ba da musulunta, saboda kasancewar kar a je a fada wani kwazazzabe wanda yake na hallaka shine wuce gona da iri game da abin da ya shahi ziyaran makabarta. Saboda kasancewar idan ka kalli yawan shirka wadda ta yaɗu a cikin al'umma a yau, galibi a makabarta za ka same ta. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kuntu na haitukum an ziyaratul qubur, na kasance na hane ku game da ziyaran makabarta. Sai manzon Allah yake cewa fazuruha, yanzu manzon Allah ya ce ku je ku ziyarci makabarta. Sai ya ce domin ziyaran makabarta za ta tunatar da ku makomar ku lahira. Wannan gaba da manzon Allah ya ce fazuruha, ku ziyarci wato makabarta, wannan ya haɗa maza da mata, domin kasancewar a farko da manzon Allah ya ce kuntu na haitukum, da na hane ku game da ziyaran makabarta, shin wannan hani ya keɓanta ne da maza banda mata? Da ya ce kuntu na haitukum an ziyaratul qubur, na kasance na hane ku game da ziyaran makabarta a da, shin wannan hani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya yi a farko ya keɓanta ga maza banda mata? Hani ne wanda yake ya haɗa maza da mata. To don haka da ya ce kuma fazuruha, yanzu ku je ku ziyarci makabarta, wani dalili zai nuna cewa fazuruha a yanzu ya keɓanta da maza banda mata? In ka ce a farkon hannun da manzon Allah ya haɗa maza da mata, to a yanzu me yasa za ka ce fazuruha ya keɓanta da maza banda mata? Don haka kenan fadarsa da ya ce fazuruha faɗa ce wadda take gamammiya, da ya ce ku ziyarci makabarta a yanzu wannan ba bambanci tsakanin maza da mata. Wanda kuma akwai ziyada akan hadisin kamar yanda yake cikin sahihu Muslim, da manzo Allah ya ce kuntu na haitukum an ziyaratul qubur, sai ya ce ala fazuruha fa innaha tuzakkirul akhirah, sai ya ce wa na haitukum alluhumil abahi fawqa salafi fa amsiku ma badalakum wa na haitukum anin nabizi illa fi sika fashrabu fil asqiyati kulliha wa la tashrabu muskira. Bayan da ya ce kuntu na haitukum an ziyaratul qubur, da dai na hane ku game da ziyaran makabarta, manzon Allah sai ya ce a yanzu ku je ku ziyarci makabarta, domin ziyaran makabarta za ta tunatar da ku makomar ku lahira. Sai manzon Allah ya ce kuma da na hane ku game da ajiye naman layya sama da kwana uku, sai manzon Allah ya ce fa amsiku ma badalaku, ku ajiye naman layya iyayen da kuke so. sannan sai yace da na hani ku game da yin tsimi wato sai a cikin salka. Manzon Allah yace a yanzu ku yi tsimi a cikin koma wace irin salka. Manzon Allah yace amma da sharadi, kar ku sha abin da ke sanya maye. To anan in ka ce da yace kuntu na haitukum an ziyaratul qubur, da dai na hane ku game da ziyarar makabarta, ala fa zuruha, manzon Allah yace yanzu ku ziyarci makabarta, domin ziyarar makabarta za ta tunatar da ku makoman ku lahira. Da yace kuma kuntu na haitukum alluhumil abahi fawqa salafati fa fawqa salafi, na hane ku game da ajje na mallayya wato sama da kwana uku. Manzon Allah sai yake cewa fa amsi kuma badalakum, a yanzu ku ajje iyayen da bayyana gare ku, ma'ana iyayen da kuke so. Shin anan sai mu ce anan da yace fa amsi kuma badalakum shi ma ya keɓanta da maza banda mata? Duka fa hadisin guda ne. Sannan kuma yace da na hane ku game da yin tsime wato sai a cikin salka. Manzon Allah yace yanzu a cikin koma wace irin salka abinda za ku yi tsime ku yi. Sharadi manzon Allah yace kar ku sha abin da zai sanya maye. Kaga wannan fada ce wadda take gamammiya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wadda take nuna yanda aka shar'anta wa maza ziyarar makabarta, haka nan mata. Duk wanda ya bambanta ya zama wajibi akan sa ya kawo dalili, kuma babu wani dalili wanda ya bambanta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Babu dalilin da ya bambanta tsakanin maza da mata a wajen ziyarar makabarta. Dalili na biyu, illar da ta sanya aka shar'anta mana ziyarar makabarta illa ce wadda maza da mata suna tarayya a cikinta, wanda illar manzon Allah ce ya yi fa innaha tuzakkiru bil akhira, domin ziyarar makabarta na tunatar da wanda ya ziyara wato game da makomar salahira. Fa innaha tuzakkiru al-akhira, domin ziyarar makabarta tana tunatar da mutum makoma lahira. Wannan ita ce illar. Don haka a wani hadisi wanda na cikin al-mustadrak na al-hakimun Naisaburi da dangane kyaukyawa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam riwaya ta Anas, manzon Allah da yace kuntu na haitukum an ziyaratul qubur, sai yace ala fa zuruha fa innaha turiqul qalba wa tudmi'ul aina wa tuzakkiru bil akhira. Manzon Allah yace da na hane ku game da ziyarar makabarta. Manzon Allah sai yake cewa ala ku saurara, fa zuruha, manzon Allah yace ku je ku ziyarci makabarta. Fa innaha turiqul qalba, domin ziyarar makabarta wato na lausasa zuciya. Idan ka ji zuciyarka ta samu wata alama take ƙasa, to yi kokari ka ziyarci makabarta, domin ziyarar makabarta tana tausasa zuciya, ta yi laushi, imani ya samu gunzama. Sannan sai ya ce wato dimi'ul aina, kuma tana sanya idanu su zubar da hawaye. Sai ya ce wato zakkiru bil akhira, sannan kuma tana tunatar da mutum makomar salahira. Shin ba a buƙatar mace ta lausasa zuciyarta? Yanda ake buƙatar namiji ya tausasa zuciyarsa, haka ita ma mace. Yanda ake buƙatar namiji ya zubar da hawaye daga idanunsa saboda tsoron Allah da tunanin makomar salahira, haka ita ma mace. Yanda ake buƙatar namiji ya ringa tunanin makomar salahira, ita ma mace. Kaga anan kenan illar da ta sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana rangwamen cewa a yanzu mukan iya zuwa mu ziyarci makabarta illa ce wadda maza da mata suna tarayya a cikinta. Har ma a wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa fa inna fiha ibra, domin a cikin ziyarar makabarta manzon Allah yace akwai daukan izina, ma'ana mutum zai shiga hayyacinsa. To dan haka wannan dalili na biyu kenan wanda ke nuna cewa ziyarar makabarta ba bambanci tsakanin maza da mata. Yanda aka shar'anta ma maza, haka su ma mata an shar'anta musu, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa innaman nisa'u shaqa'iqur rijal, innaman nisa shaqa'iqur rijal. To shine anan yace fa innaha turiqul qalba wa tudmi'ul aina wa tuzakkiru bil akhira, kenan wannan ita ce illar da ta sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi mana rangwame game da ziyarar makabarta. maza da mata ku gaba daya suna tarayya akan wannan illa. Dalili na uku shine kasancewar hadisin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda ke nuna mata an musu rangwame za su iya ziyarar makabarta. Kamar yanda al-Imam al-Baihaqi da al-Hakim an-Naisaburi suka fitar da hadisi da dangane ingantacce ta hanyar Abdullahi ibn Abi Mulaika, Allah ya ji kansa, ke cewa lalle Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aqbalat zata yawmin min al-maqabir, wata rana yace na hadu da Aisha ta dawo daga makabarta, sai nace da ita ya ummul mu'minin min aina aqbalti, nace ya ke uwar mu'minai daga ina kike? Aisha sai tace da shi na dawo ne daga kabarin wato dan uwana Abdurrahman dan Abubakar Allah ya kara masa yadda. Abdullahi ibn Abi Mulaika sai yace sai nace da ita alaysa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama naha an ziyaratul qubur, shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai zamanto ba yayi hani game da ziyarar makabarta? Qalat na'am, Aisha tace kwarai haka ne, da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani. Kuma amara bi ziyaratiha, Aisha tace sannan daga baya manzon Allah yayi umarnin cewa akan iya zuwa aje a ziyarta. Nan fa bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne shi wannan tabi'i Abdullahi ibn Abi Mulaika ya hadu da Aisha ta dawo daga makabarta, lokacin da taje ta ziyarci kabarin dan uwanta Abdurrahman ibn Abi Bakar. Kaga wannan dalili ne wanda yake tabbatacce, wanda yake nuna ziyarar makabarta ba bambanci tsakanin maza da mata, yanda aka shar'anta ma maza kazalika mata ma an shar'anta musu. Dalili wanda yake na hudu, Aisha Allah ya kara mata yadda, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya koyar da ita gaisuwar da ake yi idan an je ziyarar makabarta. Manzon Allah ya ce ma Aisha, in kin je ga irin addu'ar da zaki. Wannan kwa kasancewar watara wani dare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna kwanci da Aisha Allah ya kara mata yadda akan shimfiɗa guda a cikin mayafi guda. Aisha take cewa sai na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zari daga jikin cikin mayafin nan. Manzon Allah sai ya dauki takalminsa a hankali, sai manzon Allah ya janyo wato kyauri a sannu ya fita, sannan sai ya maido shi. Aisha tace da naji ya zare daga cikin mayafi ya fita, tace nima sai na tashi. Da ya fita Aisha tace nima sai na janyo kofa a hankali sai na maido na fita na bi bayan shi. Aisha tace sai na ga ya nufaci wajen makabarta ta baki'a, sai na ringa duku-duku a bayan sa. Aisha tace lokacin da ya je shiga makabartar sai ya ce assalamu alaikum dara qaumin mu'minin, an gane ku? Assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa atakum ma tu'adun gadan mu'ajjalun wa inna insha Allah bikum lahiqun. Aisha tace sai na ji yayi wannan sallama. Aisha tace sai na ga yayi tsayuwa, tsayuwa wadda take mai tsawo. Manzon Allah ya daga hannunsa yana addu'a, yana addu'a, yana addu'a, addu'ar da yake yana cewa Allahumma ghafir li ahli baqi'il gharqad, ya Allah kai gafara ga ma'abuta wannan makabarta ta baki'a. An gane ku? Aisha tace haka manzon Allah yayi tsaye, tsayuwa mai tsawo, manzon Allah ya daga hannunsa wato yayi addu'a. A nan za mu fahimci cewa ziyarar makabarta idan ka ziyarce ta ba tsugunnawa ba ke a gindin kabari a yi addu'a, tsayawa za ka yi ka fuskanci alƙibla ka daga hannunka ka yi addu'a. Wannan shine abin da ya tabbata a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisin na cikin sahihu Muslim. In ka ce ya halatta mutum ya tsugunna, to da kai yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi, da kai yanda ra'ayinka da san zuciyarka yayi baka, wanne yafi? Ba mu da wani mudibi abun koyi illa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ziyarar makabarta ibada ce, rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗayan ta karantarwa ne, hikima ce ta Ubangiji subhanahu wata'ala. Ya tada Aisha ta biyo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin ta ga yanda ake ziyartar makabarta, ta rawaito ma mu'minai har zuwa kiyama. Aisha ta ce da ya shiga yayi wannan addu'a, assalamu alaikum dar qaumin mu'minin wa atakum ma tu'adun gadan mu'ajjalun wa inna insha Allahu bikum lahiqun. Aisha sai ta ce fa qama qiyaman tawila, manzon Allah ya tsaya tsayuwa mai tsawo, manzon Allah ya daga hannunsa yana cewa Allahumma ghafir li ahli baqi'il gharqat, ya Allah kai gafara ga ma'abuta wannan makabarta ta baqiya. Da manzon Allah ya gama addu'a ya juyo, Aisha tace sai na juyo da maza, ina sauri. Aisha tace nazo na riga yishi shiga gida, sai na mai da kyauri a hankali, naje na kwanta kan shimfiɗa na lulluba kamar ba a yi komai ba. Manzon Allah da ya dawo sai ya same ni ina shisheka, sai yake cewa ya Aish, wannan ko wace irin shisheka ce? Aisha sai ta ce masa ba komai. Manzon Allah ya ce in ma ki bani labari, ko kuma masanin abin da ke boye da bayyane ya bani labari, shine Ubangiji subhanahu wata'ala, wanda yake da sanin kowa da komai ciki da bai. Manzon Allah ya ce shin zato kike Allah da manzonsa za su ha'ince ki? Manzon Allah ya ce Jibrilu ne Allah ya turo shi a wannan lokaci, da cewa na tashi na je na ziyarci wannan makabarta ta baqi'a in roƙa musu gafara, don haka kuma lokaci ba lokaci bane na shiga gida, saboda kin rigai kin tube kayanki, bai dace ba a ce a irin wannan lokaci Jibrilu ya shigo. Don haka ya tsaya a kofar gida ya sanar da ni, ni kuma sai na zaci cewa kin yi bacci, ina kyamar kuma in falkar da ke daga baccinki, in na falkar da ke kenan zaki samu kewa na tashi na barki. Don haka sai Aisha ta ce to ya Rasulullahi, in zan ziyarci makabarta ya zan fada? An gane ku, shine Aisha ta ce kaifa aqulu lahum, ta ce ya Rasulullahi in zan ziyarci makabarta yaya zan fada? Manzon Allah sai ya ce da ita quli assalamu ala ahli diyari min almu'minina wal muslimin wa yarhamullahu almustaqdimina minna wal musta'akhirin wa inna insha Allahu bikum lalahiqun. Manzon Allah ya ce ga abinda zaki fada, assalamu ala ahli diyari min almu'minina wal muslimin wa yarhamullahu almustaqdimina minna wal musta'akhirin wa inna insha Allahu bikum lalahiqun. Kasancewar ita wannan addu'a, ko kuma mu ce ita wannan sallama, ta zo kala kala daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Akwai wadda ta takaita assalamu alaikum dar qaumin mu'minin wa inna insha Allahu bikum lahiqun, akwai wadda muka yi a farko assalamu alaikum dar qaumin mu'minin wa atakum ma tu'adun gadan mu'ajjalun wa inna insha Allahu bikum lahiqun, da kuma wannan wanda manzo Allah ya ce mata abinda zaki ce assalamu ala ahli diyari min almu'minina wal muslimin wa yarhamullahu almustaqdimina minna wal musta'akhirin wa inna insha Allahu bikum lahiqun. Ibn Hajar Allah ya ji kansa a cikin littafin sa Fathul Bari, da ya zo sharhin wannan hadisi, sai yake cewa wannan dalili ne a bayyane wanda ke tabbatar da wato mustahabbancin ziyarar makabarta ga mata. An gane ku, dalili ne wanda yake nuna halaccin ziyarar makabarta ga mata. Ibn Hajar Allah ya ji kansa a cikin littafinsa, sharhi ne na Sahihul Bukhari. Kaga wannan dalili ne na uku, tunda Aisha tambayar manzon Allah ta yi, ta ce ya Rasulullahi in zan ziyarci makabarta me ya kamata in ci? Manzon Allah ya ce ga abinda zaki ci, inda an haramta ma mata ziyarar makabarta, manzon Allah sai ya ce da ita banda ku, amma sai ya ce ga addu'ar da zaki. Don haka wannan jigo daga cikin malamai na Ahlus Sunna, Ibn Hajar sai yake cewa wannan dalili ne a bayyane wanda ke nuna halaccin ziyarar makabarta ga mata. Dalili na biyar, tabbatarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga wata mata lokacin da ya ganta a gindin wani kabari tana rusa kuka, wanda kamar yanda aka rawaito wata mata ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar yanda hadisin yana cikin sahihul Bukhari. Manzon Allah ya wuce da wannan mata a gindin wani kabari tana rusa kuka, manzon Allah sai ya ce da ita, ittaqillaha wasbiri, ki ji tsoron Allah, ki dau hakuri akan musibar da ta same ki. Sai ta ce da shi, ilaika anni, ka fita daga sha'anina, ma'ana ka kiyaye ni. Fa innaka lam tusabbi musibati, tace musibar da ta same ni kai ba a dora maka ba, inda kai ma musibar ta same ka da haka za a same ka. Amma bata san cewa wane ne take gaya masa irin wannan kakkausar magana, bata san ba wane ne. Bayan ya wuce sai aka ce mata, ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne fa kike ce ma ilaika anni, ka kiyaye ni. A lokacin nan tabu bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta tarra shi gida, take ba da iya uzurinta, tace ya rasulullahi ban san kai ne ba. Sai manzon Allah ya ce da ita, inna masabru inda sadmatil uda, hakuri wanda ake samun sakamako na lada a kansa a wurin karo na farko na musiba, musiba da gumugumunta idan ka dora ma zuciyar ka dutse ka danne ta, babu kashin hakuri babu raki, to irin wannan daukan hakuri shine ake samun sakamakon lada a gobe kiyama. Amma duk wanda yayi kashin hakuri, yau da gobe za ta sa ka dau hakuri, an gane, yau da gobe tana mantar da bawa duk wata musiba da ta same shi. To amma lokacin da musiba ta same ka kai tsaye, ka dau hakuri ka jimre, to wannan shine hakurin da ake samun sakamako a kan shi a gobe kiyama. Don haka sai ya ce mata, inna masabru inda sadmatil ula, cewa kadai hakurin da ake samun sakamakon lada a kansa shine hakurin da ya tabbata a wurin karo na farko na musiba. To wannan mata, inda ziyarar makabarta haramun ne ga mata, da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta kiyinke ya haneta, saboda ka'ida la yajuzu ta'khirul bayani an waqatil haja, jinkirin bayani game da lokacin da ake bukata wannan baya halatta. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba ganin aikin asha, manzon Allah ya ja bakin sa ya kame, da yaga wannan kuka da take aiki ne wanda yake na asha bai dace ba, manzon Allah ya ce mata, ittaqillaha wasbiri, ki ji tsoron Allah, ki dau hakuri akan musibar da ta same ki. Inda ziyarar makabarta ga mace haramun ne, da take yanki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai hane ta. Wannan hadisi yana cikin sahihul Bukhari, wanda karin dalili ne wanda yake tabbatar da yanda maza aka shar'anta musu ziyarar makabarta, haka nan su ma mata. Illa kasancewar a inda maza da mata suka bambanta a wajen ziyarar makabarta, su mata ba a buƙatar su yawaita, amma su maza ana buƙatar su yawaita. Ba dan komai ba, saboda mata suna da rauni, kada su maida ziyarar makabarta wato wata kafa ce ta yin koke-koke, da kuma kawai daga ta yi buni-buni sai ta ci ziyarar makabarta zata, shikenan ta tuzartar da haƙƙin miji. Wasu ayyuka duk sai ta watsar da su ta ci ziyarar makabarta zata, kuma wannan yakan kai mata su zamanto sun fada wata kafa wadda take taɓanna shine tabarruj, yawan fita. Ita kuma mace ba a buƙatar ta ringa yawan fita, an gane ko, ba a buƙatar mace ta ringa yawan fita, domin galibin yawan fita na mata akwai sharri a cikin sa. Amma ba a hana mace ba ta fita, in za ta fita ta fita da sutura wadda take ta musulunci. To amma kamar yanda hannun agogo ya juya baya, mafi yawa a yau in ka samu mace goma, a cikin mace goma kalla ka samu mace biyu waɗanda suka sanya sutura kamar yanda musulunci ya tsara, takwas ɗin nan zaka ga sun hudda, sun bayyana wani bangare na jikinsu wanda bai halatta ba su bayyana. To don haka dalilin da yake nuna cewa ba a buƙatar mata su yawaita, hadisi ne sahihi, kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa, la'ana Allahu za'iratil qubur, Ubangiji ta'ala ya an gane ko la'anallahu zawaratil qubur, la'anallahu zawaratil qubur, wannan ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah yace la'anallahu zawaratil qubur, Allah ya la'anci mata masu yawan ziyartar makabarta. Zawarat wannan sigatul mubalaga ne, mata masu yawan ziyarar makabarta Allah ya la'anci su. In ma ya zamanto jumla ce khabariya, ma'ana labari ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake badawa, tuntuni Allah ya tsine ma matan da suke yawan ziyarar makabarta. Ko kuma ya zamanto jumla ce khabariya amma bi ma'ana insha'iyya, la'anallahu zawaratil qubur, kamar addu'a ce manzon Allah yake, Allah ya la'anci matan da suke yawaita ziyarar makabarta. To dan haka akwai lafazin da yazo la'anallahu za'iratil qubur, wanda yazo la'anallahu za'iratil qubur, wannan hadisi ne munkar, saboda a cikin sanadin sa akwai wani marwayici shine Abu Salih maula ne na Ummu Hani, wanda matsayinsa ba'ifi ne a wajen malaman hadisi. Hadisin da yace la'anallahu za'iratil qubur, Allah ya la'anci mata masu ziyarar makabarta, wannan shi bai inganta ba. Iya abin da ya inganta la'anallahu zawaratil qubur, Allah ya la'anci mata masu yawan ziyarar makabarta. Kenan anan mace an sunnanta mata ta ziyarci makabarta, amma haramun ne ta yawaita. Namiji an sunnanta masa kuma abin da ake bukata ya yawaita. Don haka wannan shine iya abin da jigajigan malamai na addini suka tafi akan haka, ba bambanci tsakanin maza da mata, irin su Hafiz Ibn Hajar kamar yadda bayani ya gabata, irin su Badruddin Al-Aini a cikin littafin sa Umdatul Qari, sharhi ne na Sahihul Bukhari, hakanan Al-Imamul Qurtubi, hakanan Al-Imamul Shawkani da Amir As-San'ani wanda wannan Subulus Salam sharhi na Bulughul Maram. Waɗannan malamai gaba ɗayansu sun tafi akan cewa yanda aka sunnanta ma maza ziyartar makabarta, haka nan mata, duk wanda ya bambanta dole ya zo da dalilin da ya bambanta, alhali babu dalilin da ya bambanta. Tare da cewa su malaman Hanabila su sun haramta ziyartar makabarta ga mata, har ma suna lissafa shi a cikin manya-manyan laifuka. Menene hujjar su? Wannan hadisi da yace la'anallahu za'iratul qubur, Allah ya tsine ma mata masu ziyartar makabarta, alhali hadisin bai inganta ba, inda ya inganta zai iya zama hujja. Iya abin da ya inganta la'anallahu zawaratil qubur, Allah ya la'anci mata masu yawan ziyarar makabarta. Kenan ba masu ziyarar bane ba aka tsine ma, a'a masu yawan ziyara. To dan haka su waɗanda suka haramta wato ziyartar makabarta ga mata, wannan lafazi sai su ringa masa tawili la'anallahu zawaratil qubur, sai su ce wannan zawarat wato laysat ala babiha, sai su ce daidai yake da wa ma rabbuka bi zallamin lil abid, ubangijinka bai zamanto ba mai matukar zalunci ga bayi. Sai su ce anan kaga ba zaka ce ba Allah ya mai matukar zalunci, an gane ko? Illa kasancewar babu dalilin ma ya takaita akan haka, to waɗancan dalilai yaya za a yi da su? Wanda ga Aisha ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam addu'ar da ya dace ta yi in ta ziyarci makabarta, manzo Allah ya ce ga yanda zaki. Kuma ga matar da manzo Allah ya wuce da ita tana rusa kuka, manzo Allah ya ce ki ji tsoron Allah ki dau hakuri, inda ziyartar makabarta haramu ne manzo Allah sai ya ce mata daga yau kada na sake ganin ki kin ziyarci makabarta, domin ziyarar makabarta haramu ne ga mata. Haka kuma dalili na farko da manzo Allah ya ce ala fuzuruha fa innaha turiqul qalba wa tudmi'ul aina wa tudhakkiru bil akhirah, ku ziyarci makabarta manzo Allah ya ce domin ziyarar makabarta na lausasa zuciya, na sanya idanu su zubar da hawaye, sannan na tunatar da mutum makomarsa lahira. Kaga wannan illa ce wadda babu bambanci tsakanin maza da mata. Don haka wannan magana ita ce magana mafi inganci, mafi rinjaye, an gane ku? Ya halatta mace ta ziyarci makabarta, iya abinda aka haramta mata shine yawaitawa. Sannan kuma an Buraida radiyallahu anhu annahu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها رواه مسلم واتو بريدة ابن الحسيب الله يكرم سيدا كيچيوا منزل الله صلى الله عليه وسلم يجي كنت نهيتكم عن زيارة القبور منزل الله يجي دادي na hane ku game da ziyaran makabarta dadi na hane ku game da ziyartar makabarta sai yace fa zuruha manzon Allah yace ku je ku ziyarci makabarta anan me zamu iya ganewa a karkashin wannan hadisi zamu gane an-nasikh wal mansukh hukuncin da aka shafi kuma da wanda ya shafi menene wanda aka shafi a farko dai an haramta ziyarar makabarta an gane ko kenan wannan ziyarar makabarta abu ne wanda ya kasance a farkon musulunci kamar yanda bayani ya gabata ba dan komai ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta wato saboda toshe kafa ta tabanna saboda kasancewar jama'a a wannan lokaci basu jima ba wato da musulunta akwai bulbudin maguzanci tare da su wanda kar mu manta akwai hadisi sahihi wanda ya gabata a darasin mu na tauhidi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita da sahabbai lokacin da zasu tafi yakin Hunayn sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka wuce da wata magariya wadda ake kiranta da Zatu Anwar magariya ce wanda kafirai suke kawo makamansu na yaƙi sai su rataya a jikinta dan neman albarka da wannan itaciyar magariya in sun fita fagen daga su samu nasara akan abokan gabansu sahabbai da suka ga wannan itaciya ta magariya mushrikai duk sun rataye makamansu sai suka ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ij'alna zata anwaqin kama lahum zatu anwa ya rasulullahi mu ma ya kamata ka kebance mana wata magariya ta musamman mu ringa rataye makamman mu kamar yanda abokan gabar mu suke da tasu manzon Allah sai yake cewa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar manzon Allah yayi kabbara su uku domin mamakin abin da suka faɗa a wata riwaya manzon Allah yace subhanallah subhanallah sai da manzon Allah ya maimaita su uku sai yace inna hasuna yace wannan lalle hanyoyi ne wanda suka gabace ku manzon Allah sai yake cewa tabbas kun faɗi irin yanda mutanen annabi Musa suka faɗa ma annabi Musa lokacin da Ubangiji ta'ala ya ketare teku da su ya hallaka abokin gaban su Fir'auna an ketare teku sai suka tarar da wasu jama'a sun duƙufa a gindin gunkin su suna bauta masa an gane ko sai suka ce ma annabi Musa ij'alna ilahan kama lahum aliha qala innakum tajhalun an gane ko qala innakum qaumun tajhalun inna ha'ula'i mutabbarun ma hum fi wa batilun ma kanu ya'malun qala a ghayra allahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum 'ala al-'alamin suka ce ma annabi Musa ij'alna ilahan ayya Musa ya kamata ka sanya mana wani allah mu ringa bauta masa kama lahum aliha kamar yanda waɗannan jama'a suke da allah nasu Annabi Musa yace innakum qaumun tajhalun lalle ku mutane ne waɗanda kuke jahiltar ƙarshen lamarin kun jahilci ƙarshen mai bautar wannan Allah subhanahu wataala dan haka kuka yi irin wannan tambaya sai yace inna ha'ula'i mutabbarun ma hum fihi waɗannan jama'a da kuke gani abinda suke ciki na bautar wannan Allah mai hallaka su ne sannan duk abinda suka kasance suna aikatawa a rayuwarsu ta duniya ba tacce ne ba za su samu sakamako akan shi a gobe kiyama domin sun hada bautar Allah da wani Annabi Musa ya ci gaba da cewa a ghayra Allahi abghikum ilahan yanzu wani Allah zan nema muku a matsayin abun bauta wa huwa faddalakum 'alal 'alamin alhali ubangiji ta'ala shine ya fifita ku akan halittu na zamanin ku kowa wanda ku tada zamani da shi kun fi shi daraja ku banu Isra'il manzon Allah yace tabbas yace kun faɗa kamar yanda mutanen annabi Musa suka faɗa ga annabi Musa kaga anan kasancewar me yasa suka nemi cewa manzon Allah ya kebance musu wata magariya su ringa rataye makamansu su nemi albarka domin su samu nasara akan abokan gabansu, saboda basu jima ba wato da musulunta, akwai bulbudin maguzanci tare da su. To dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a farkon musulunci ya haramta ziyaran makabarta, yace kuntuna haytukum an ziyaratul qubur. Kenan hanin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi a farkon musulunci, sai mu ce wannan hukunci ne mansukh. Menene annasikh, wanda ya shafe wancan hukuncin na hali, shine da yace fazuruha, manzo Allah yace yanzu ku je ku ziyarci makabarta, domin ziyaran makabarta za ta tunatar da ku makoman ku lahira. Anan kenan abinda muke so mu gane yanda ake samu annasikh da almansukh a cikin ayoyi na alqur'ani. To haka a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai annasikh akwai almansukh. In aka ce almansukh, hukuncin da aka shahe. In aka ce annasikh, to wanda ya hukuncin da ya shahe kenan. Kaga anan wani hukunci kenan aka shahe, hani game da ziyarar makabarta, wannan an riga an gama da shi. Kenan wani hukunci ne ya shafe shi kenan umarnin da manzon Allah ya yi na cewa a yanzu ku je ku ziyarci makabarta. To dan haka wannan kuma na nuna mana kasancewar ita ziyarar makabarta, wato akwai hikima. Hikima kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana, kamar yadda bayani ya gabata, domin ziyarar makabarta za ta tunatar da mu makoman mu lahira. Ita ziyarar makabarta kasancewar ba ta nihin cewa kai ka je wato dan ka amfana da su waɗannan mamata. Ita ziyarar makabarta kala biyu ce, akwai wadda take shar'iyya, wadda Allah ya shar'anta mana, sannan akwai ziyara wadda take bid'iyya ta bid'a. Ziyarar makabarta wadda take ta sunna, wadda Allah ya shar'anta mana, wanda zaka je kai ka amfana kuma sannan ka amfanar da mamata. Idan ka je ziyarar makabarta wadda take ta sunna, a farko dai in zaka shiga makabarta, an gane ku, zaka cire takalmanka, domin hadisi ne wanda yake tabbatacce, sai dai in akwai wata illa, kaya wato ko kuma tsananin zafi wanda yake na rana ko kuma tsananin sanyi, hadisi ne tabbatacce. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga wani na tafiya tsakanin kaburra wato da takalmansa a cikin makabarta, manzon Allah sai yake cewa ya kai wance, manzon Allah yake ce masa fitar da takalmanka, an gane ku, manzon Allah yake cewa ya sahibas sibtiyatayn alki sibtiyatayk, ya kai mai wannan takalma, manzon Allah ya ce fitar da takalmanka. Wanda shi Ibn al-Qasasiyya shi ya rawaito mana wannan hadisi, yace ya tafi makabarta tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, waiwayawar da manzon Allah ya yi, sai ya ga wani yana tafiya a cikin makabarta da takalmansa, manzon Allah ya ce masa ya kai wani fitar da takalmanka. To dan haka wasu malamai sai suka yi tawili, suka ce al-Imam al-Khattabi yace wannan takalma da manzon Allah ya cire su, saboda takalma ne na ji da kai na alfahari, takalma ne waɗanda suke na shemammiyar fata, wanda anan muke cewa balka, wanda kasancewar takalma ne na azo a gani a wancan lokaci. Dan haka a manzon Allah ya ce ya fitar da wannan takalma, domin takalma ne na alfahari. Suka ce dan haka in dai takalma ne waɗanda suke adi, ba na alfahari ba, ba laifi mutum yakan iya tafiya da su. Malamai suka maida masa martani, suka ce a'a, wannan takalma ba takalma bane na takama da ji da kai, domin takalma ne wanda Ibnu Umar yake sawa. Ibnu Umar ko ya shahara a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da kaskanta kai, kuma sanya takalman nan da yake as-sibtiyya, domin ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana sanya irin wannan takalma, an gane ku. Don haka kasancewar wannan sunna ce tabbatacciya, haka manzon Allah ya nuna mana, ko kuma ma mu ce wajibi ne, kamar yadda umarni ne anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi, cai ya sahibas sibtiyatayn alki sibtiyatayk, manzon Allah ya ce fitar da takalmanka. Idan umarni ya zo kai tsaye daga Allah subhanahu wa ta'ala ko daga manzonsa, iya abinda za a fa'idanta shine wajabci, sai an samu dalilin da zai sarrafa shi daga wajabci zuwa wato shine halacci ko kuma mustahabbanci. To dan haka anan kasancewar sai dai inda illa, inda tsananin zafi na rana ba za ka iya jimrewa ba ko tsananin sanyi ko kuma akwai kaya to anan ba laifi kakan iya shiga da takalmanka domin larura ce ita kuma larura tana halitta abinda aka haramta shine wato Nasir Sa'di Allah ya ji kansa a cikin manzumarsa yake cewa wa kullu mahdhurin ma ad-darura bi kadari ma tahtajuhu ad-darura dan haka duk abinda aka haramta in dai an samu larura to wannan shikenan ya halatta idan ka shiga makabarta kuma addu'ar da zaka yi in akwai wani kabari na musamman da kaje ziyara sai kaje kan kabarin sannan amma kuma zaka fuskanci al-qibla kuma tsayawa zaka yi ba tsugunnawa ba zaka yi kamar yanda anan Aisha kamar yanda bayani ya gabata hadisin da yake cikin sahihu muslim Aisha tace da ya shiga makabarta ta baki'a sai manzon Allah ya ce assalamu alaikum dar qaumin mu'minin wa ataakum ma tuwadun gadan mu'ajjalun wa inna insha Allah bikum lahiqun haka ake bukatar kai wannan addu'a sannan sai ka fuskanci al-qibla ka daga hannunka kai addu'a an gane ta roƙon gafara ga waɗannan mamata za mu iske sigar addu'ar da ake ba qul huwallahu ake karantawa ko kuma tabaraka ko yasin da sauransu da sai inna anzalnahu a'a manzan da ya nuna mana yanda ziyarar makabarta take shi ya nuna mana ga irin addu'ar da za mu yi sanin hanya ya fi sauko an gane ku shi ya zo mana da alqur'ani amma bai karanta alqur'ani sai ya karanta addu'a ga yanda ake yi an gane ku koda ka ce ya halatta a karanta alqur'ani balantana ma bai halatta ba a karanta shi a makabarta kamar yanda dalilai suka tabbatar mana da kai abinda kake gani ya halatta da kai abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wannan yayi ubangiji ta'ala ya ce mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakarallaha katira to dan haka anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Aisha tace sai yayi tsayuwa mai tsawo manzon Allah ya daga hannunsa yana cewa Allahumma ghafir li ahli baqi'il gharqat Allahumma ghafir li ahli baqi'il gharqat idan wani mamacinka ne wanda yake na takanaska ziyarta misali mahaifinka ne sai ka daga hannu Allahumma ghafir li abi Allahumma ghafir li abi Allahumma ghafir li abi Allahumma ghafir li abi Allahumma arhamhu Allahumma adkhilhu aljanna haka zaka daga hannu kai ta masa addu'a in mahaifiya ce Allahumma ghafir li ummi in kuma da yaran Hausa zaka yi ya Allah ka gafarta ma mahaifina ya Allah kai masa rahama ya Allah ka sanya aljanna ce makomar shi ya Allah ka haskaka masa kabarin sa haka zaka yi ta maimaita wannan addu'a to wannan shine in ka gama addu'a in yaso kuma sai ka juyo ka tafi ka shiga sha'aninka dan haka kenan ziyarar makabarta ibada ce ibada ko hanyar koyon ta hanya ne daya hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda yazo da shi na alqur'ani da sunna wato tashi kenan wannan ita ce ziyara wadda take ta sunna ziyara wadda take ta bid'a shine da zaka zo da sabanin abinda aka shar'anta kamar misali mutumin da zai mai da makabarta wurin karanta alqur'ani da sauransu wanda karin bayani zai zo nan gaba akwai wasu hadisi a cikin tazkiratul qurbi fi ahwalil mauta wa umuril akhirah wanda hadisai ne waɗanda suke mawdu'ai wanda aka jingina ma wato al-Imam Ahmad wanda insha Allah ta'ala karin bayani zai zo a darasi na gaba wannan hadisai ba su inganta ba na karanta makabar wannan Qur'ani a makabarta ziyara wadda take kashi na biyu wadda ziyara ce ta bid'a kenan shine muka yi bayanin ka zo da abin da yake sabanin sunna wani lokaci ita wannan ziyara ta bid'a takan iya rikida ma ta zama shirka in ya kasance kana roƙon wanda suke cikin kabarin so da yawa wani in ya je wanda yake cikin kabarin yake roƙo ya wani kamin kaza ya wani ka taimaka min kaza wani ina da buƙatar kaza to wannan ziyara ce wadda take ta shirka domin roƙon wanda yake mamaci ko neman ceto da shi ma'ana ya fitar da kai daga cikin wani tsanani da kangin da kake ciki da neman wani agajin sa wannan shirka ne da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala hada bautar Allah ne da wani dan ba a roƙon kowa illa mahalicin samai da kasai da abin da yake tsakankanin su duk wanda ya roƙi wani bawa sawa'an wanda yake rayayye ko matacce ya roƙe shi to wannan kasancewar ya ce kishiya ne ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala to dan haka shine a wannan hadisi kenan me yake nuna mana ziyaran makabarta abu ce wanda aka shar'anta mana illa kasancewar dole mutun ya biyo ta akan tsarin yanda shari'a ta tabbatar mana. Kuma abinda muke so mu ƙara ganewa anan, ziyaran makabarta ba ta da wani lokaci ke bantacci. Duk lokacin da kake da dama a cikin dare ko a cikin yini, ba laifi kakan iya zuwa ka ziyarci makabarta, kamar yanda wannan hadisi da muka yi ishara a ɗazu Aisha a cikin dare ne ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi ya je ziyarci makabarta. Tun daga ran nan Aisha ta ce duk in kwananta ya kewayo a daren manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya je ya ziyarci makabarta ta baki, a manzon Allah ya musu addu'a. An gane ku, ko a dare ko a cikin yini mutum yake da dama zai ziyarci makabarta. Akwai hadisin da ake cewa duk mutumin da ya ziyarci kabarin mahaifansa ko mahaifiyarsa ko mahaifinsa a ranar Juma'a, za a bashi wani kaso wanda yake na lada, za a gafarta musu, za a yi kaza ne. Wannan hadisi ne mawdu'i, kirkira shi aka yi. An gane ku, ziyaran makabarta bata keɓanta ba da ranar Juma'a, kamar yanda bata keɓanta ba da yini ko a cikin dare mutum yake da dama zai je ya ziyarci makabarta, kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake zuwa a cikin dare. Ƙarin fa'ida addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yace Allahumma ghafir li ahli baqi'il gharqat, ya Allah kai gafara ga ma'abuta makabarta ta baqi'a. Wasu malamai suka ce wannan addu'a wato ta keɓanta ga waɗanda suke abinna a wannan zamani. Wasu malamai suka ce a'a, duk muminin da za a binne shi a wannan makabarta har izuwa kiyama, wannan addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta hada shi, da yace ya Allah kai gafara wato ga ma'abuta wannan makabarta wato ta baqi'a. Wa ana Aisha radiyallahu anha annaha qalat kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama kana laylatuha min rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakhruju min akhir al-layl ila al-baqi'a fa yaqul السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بكي إلى غرقد. وتوانا حديث عائشة الله إكرامته يدا بدا چيوا بياني يا غباتا أكنسا تكي چيوا أدك lokacin da daren ta ya kasance game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, a takaice a duk lokacin da kwanan ta yake wayo. An gane ku, kamar yanda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi rabon kwana tsakanin matansa, amma ba dan rabon kwana wajibi bane a kansa, Ubangiji subhanahu wata'ala ya halitta masa duk inda yake da bukata, ɗakin da yake da bukata daga cikin matan shi sai ya je, ko kwana nawa zai yi. Ubangiji ta'ala ya ce turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilayka man tasha, illa kasancewar wannan khususiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wato rabon kwana ba wajibi bane a kansa. To shine anan Aisha tace duk lokacin da kwanan ta yi kasance, Aisha tace a ƙarshen dare manzon Allah yana fita zuwa makabarta ta baqi'a. Idan manzon Allah ya je makabartar sai ya ce assalamu alaikum dar qaumin mu'minin, amincin Allah ya tabbata akan ku. An gane ku, wato ya gida wanda yake na jama'a waɗanda suke muminai. Wa atakum ma tu'aduna, abinda ake muku alƙawari wato ya riga ya zo. An gane ku, wa atakum ma tu'aduna ghadan mu'ajjaluna, wato abinda ake muku alƙawari wato a gobe, manzon Allah yake cewa ya riga ya zo. Mu'ajjaluna kuma abin jinkirtawa ne. Kenan wa atakum ma tu'aduna, abinda ake muku alƙawari wato ya zo. Duk abinda Allah yake mana alƙawari na rahama ko na azaba, da zaran mutun ya mutu an binne shi, to daga nan zai fara ganin kunnuwan jakan suna baya. Idan mumini ne, da zaran an binne shi a cikin kabarinsa, mala'iku sun masa tambaya ya bada amsa, Ubangiji ta'ala zai sanya wannan mala'iku sai su ce da shi, kwanta ka yi bacci irin bacci wanda yake na sabon ango, wanda ba wanda ke falkar da shi face sai wanda ta fi soyuwa a wajensa, ita ce matarsa. Sannan za a fadada kabarinsa wato iya tsawon ganinsa, inda ganin ganinsa zai hango maraɗi, to bakin iya tsawon faɗin kabarin da tsawon shi. sannan manzon Allah yace kuma za a buda masa dausayi daga cikin dausayin aljanna, a buda masa kofa daga kofofin aljanna, ya ringa shakar wato kanshi da ni'ima har izuwa yinin alkiyama. Sannan manzon Allah yake cewa aikin sa wanda yake na kwarai za a suranta shi ya koma kyaukyawan mutum mai kyaukyawar fuska mai daddadan kanshi, ya ringa taya shi hira har izuwa lokacin da Allah zai sanya mala'ika yayi busa ta tashin alkiyama, ma'ana wanda za a tada mutane daga cikin kaburinsu. Kaga ai daga nan yaga kunnuwan amma jakan suna baya, wannan ni'ima to zai ga linki linkin ta lokacin da aka wayi gari kiyama idan aljanna ta zama to makomarsa. Haka nan in kafiri ne ko munafiki idan aka binne shi tun daga nan zai fara ganin menene makomarsa, abinda ake masa alkawari a duniya. A wannan lokaci idan mala'ikun Allah sun masa tambaya ya kasa bada amsa, za su kai masa duka da guduma ta bakin karfe, wanda sai ya rugulguje Ubangiji subhanahu wata'ala ya maida shi kamar yanda yake, sannan su ƙara kai masa duka. Idan ya kasa bada wannan amsa ta tambaya, wannan tambayar da aka masa, za a sanya kabarinsa ya matse sai kashin hakarkarin shi ya saba saboda matsewar kabari. Manzo Allah ya ce sannan za a buda masa rami daga cikin ramuka na wuta, yayi ta shakar guba da zafinta har izuwa yini na alkiyama. Mummunan aikin shi sai a suranta wannan aiki ya zamanto mutum wanda yake mummuna, mai bakar fuska, mai jan ido, wanda yake mai doyi, yayi ta azartar da shi, shi ya ringa tsine masa albarka, shi yana tsine masa albarka, yace aikin ka ne mummuna, zan ci gaba da azartar da kai har izuwa yinin alkiyama. To dan haka shine yace wa atakum ma tu aduna, abinda ake muku alkawari ya riga ya zo muku. Sai yace gadan muajjaluna, amma ababan jinkirtawa ne saboda gobe kiyama. Abinda Allah ya ma mu'mine na alkawari na shiga aljanna, wannan ba zai tabbata ba sai a yinin alkiyama. Haka nan shiga wuta zai kasance a yini na alkiyama, amma wannan azaba ta kabari da zarar mutun ya mutu, mutun zai iya gane menene makomar shi. Shine sai manzon Allah ya ce wa inna insha Allahu bikum lahiquna, lalle mu in Allah ya so wato masu haduwa ne da ku. Shin anan da ya ce wa inna insha Allahu bikum lahiqun, shin manzon Allah yana shakka ne, shakkar mutuwa ce? A'a, ba shakka bane ba. Anan malamai suka fuskantar da wannan kalima wa inna insha Allahu bikum lahiqun, suka ce ita wannan kalima ta insha Allahu bikum lahiquna tana komawa akan fadarsa da yace dara qaumi mu'minina, kenan wa inna bikum lahiquna ala halil imani insha Allah, lalle mu zamu hadu da ku akan halin muna masu imani da ubangijinmu, akan wannan hali zamu hadu da ku. An gane ku? Kenan wannan istisna'i anan ya tabbata wa inna bikum lahiquna ala halil imani insha Allah, in Allah ya so mu masu haduwa da ku ne a halin muna masu imani da ubangijinmu. Saboda shi mumini baya amincewa fitina a rayuwarsa, ba wanda yake da tabbas in cewa zai cika da imani, sai dai kace insha Allah muna fatan mu cika da imani. Sannan ma'ana ta biyu malamai suka ce wannan ba manzon Allah ba yana nihin shakka bane akan haduwa wato da waɗannan jama'a, ma'ana bayan mutuwa, ba yana kokonto bane ba akan mutuwa, wannan yare ne na larabci, ma'ana salo ne, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqqi latadkhulunna al masjida al harama insha Allah aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafu. An gane ku? Ubangiji ta'ala yace latadkhulunna al masjida al harama insha Allah aminina muhalliqina ru'usakum, lalle za ku shiga wato masallaci mai alhurma Ubangiji ta'ala sai ce insha Allah. Kaga insha Allah anan salo ne wanda yake na larabci, ba dan Ubangiji subhanahu wata'ala yana kokontan cewa manzansa zai shiga ko ba zai shiga ba. Ubangiji subhanahu wata'ala ya wuce yayi kokonto akan abu, amma salo ne wanda yake na larabci. Dan haka nan yace wa inna insha Allah bikum wato lahiqun. Dan haka wannan hadisi kamar yanda bayani ya gabata dalili ne akan halaccin ziyarar makabarta a cikin dare, kuma wannan dalili ne tabbatacce na cewa mamata sun ga duk abin da Allah ya musu alkawali akan halshen manzanni, imma na alkawali na rahama ko kuma kashedi da barazana na azaba. saboda kabari shine farkon masauki daga cikin masaukan lahira, kowa daga nan yake gane ina ce makomarsa. Sannan wannan kuma na nuna mana ƙarshen dukkan wani mai rai, wato shine mutuwa. An gane ko? Kamar yanda a Hausa muke cewa ƙarshen alewa ƙasa, aya ta gabata a baban da ya gabata, kullu nafsin za'iqatul maut wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Don haka anan manzo Allah yace wa inna insha Allahu bikum lahiqun, ƙarshen dukkan mai rai wato shine mutuwa. Sannan kuma wannan na nuna mana cewa in an ziyarci makabarta kamar yanda bayani ya gabata, ba qul huwallahu zaka karanta, ba iza jaa ba, ba tabaraka ba, ba yasin ba, sanin hanya ya fi sauko. Manzon Allah shi ya zo mana da suratu yasin, shi ya zo mana da suratu tabaraka, da su qul huwallahu da sauransu, kuma ya fi kowa sanin waɗannan surori, kuma ba mantawa ba yi. Amma dan ya nuna mana ga abinda ake in an ziyarci makabarta, addu'a ake wadda ta kunshi roƙon gafara ga mamata. To dan haka manzon Allah sai ya ce Allahumma ghafir li ahli baqi'il gharqat, ya Allah kai gafara ga ma'abuta wannan makabarta. Haka kamar yanda hadisi yake cikin sunan na Abi Dawud da sauran littattafai na hadisi, Usman Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya gama binne mamaci, manzon Allah sai ya tsaya akan kabarin sai ya faɗa ga jama'a, istaghfiru li akhikum, ku roƙa ma dan uwanku gafara, wasalu lahu tasbita, ku roƙa masa samun tabbacin bada amsa, fa innahu al'ana yus'al, manzo Allah yace domin a yanzu ana yi masa tambaya. Karin bayani akan wannan mas'ala insha Allah zai zo nan gaba, da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan, kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.